الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتينا شدني وكو انجينيا شدني وكو كما كذا ما shida ko biyar shida ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 biyar ne to biyar ga watan safar saboda shine marja'in na wato kuma naga shi ma biyar ga watan safar hijira na da 1448 daidai da 20 ga watan 7 miladiya ta 2026 kamar dai yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Al-Hidayah dake cikin wannan unguwa ta Kundila a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa duk mako biyu a wata cikin wannan littafi mai albarka na shama'ilun nabi sallallahu alaihi wasallam na babban malami Abu Isa Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wanda muke bibiyar ta'aliki da kuma sharhin al-doktor Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin rahimahullahu ta'ala ko hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasin mu na shida ko darasi na shida mun kuma shiga babi na farko babu ma ja'a fi khalqi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yake bayanin sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta halitta inda wannan tarjuma za ta yi bayanin abin da yake da alaka da shi ta abin da ya shafi sifa abin da ya shafi kuma dabi'u wayannan su kuma bayanan za su zo nan gaba lalle mu sani Allah madaukakin sarki ya karrama annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam da mafi cika mafi kyawun sufofi na halitta kamar yanda Allah madaukakin sarki kuma ya karrama shi da mafifitan sufofi na halayya na dabi'a shi yasa Sheikhul Islam kamar yanda muka karanta satin da ya gabata a cikin littafin Al-Jawabus Sahih mun kawo magana sa yake cewa wa huwa yatahaddathu an ayati nubuwwatihi sai yace wa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam wa suratuhu min akmalis suwar cewa dabi'un annabi sallallahu alaihi wasallam da kamannin annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin mafi cikar kamanni mafi kammala su mafi tattarewar kyawu wato wanda yake nuni akan kamalarsa sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya karrama shi da ainihin wato khalqin hasanin wa suratin jamila Allah ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da halitta kyakkyawa da kuma kama wanda take mai kyawun gaske wajtama'at fihi almahasin mun karanta hadithin farko wanda Abu Isa Tirmidhi ya kawo hadithin Anas dan Malik radiyallahu anhu inda Anas dan Malik yake sufanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle Anas dan Malik dan cikin gida ne domin kamar yanda muka yi ishara yayi shekara 10 a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bal ma yana daga cikin masu hidimtawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa ake ce masa khadimu rasulillah sallallahu alaihi wasallam da aka ya san annabi sallallahu alaihi wasallam farin sani da aka shi yake gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bit tawilil ba'in wala bil qasir wala bil abyadil amhaq wala bil adam tafsufar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba dogo bane wato tsayi mai muni sannan shi kuma ba gajere bane annabi sallallahu alaihi wasallam kaga nan an kore masa gajarta ba gajere bane tsayin kuma ba za a ce an kore masa tsayin ba sai dai tsayin wanda yake daidai da kyau ba mai muni ba sannan abin da ya shafi launin fata annabi sallallahu alaihi wasallam ba fari fat bane haka babu sirki sannan kuma ba mai duhun fata bane sannan abin da ya shafi gashin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bil ja'dil qatab ba curarre bane na daddade mai shigewa cikin juna ba haka gashin annabi yake ba wala bi sabab sannan gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai santsi bane sosai wanda in an zo inda ka motsa ya dinga zubewa yana komawa bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yana dan shekara 40 sannan ya zauna a garin Makka yana ainihin wato yana da'awa tsawon shekara 13 ya kuma yi shekara 10 a Madina Allah madaukakin sarki ya karbi ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara 63 kamar yanda ruwayoyi ingantattu suka tabbatar amma annabi sallallahu alaihi wasallam an tabbatar a gashin kansa da gemun sa da hanakariyarsa babu ainihin wato gashi farin gashi na furfura da ya haura guda 20 sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan hadithin kusan hadithin mun yi sharhin sa dan ta'liqin da muka yi ko kuma malam yayi mana anan shine game da wata gaba da muka zo inda aka ce yayi shekara 10 a Makka 10 a Madina sannan kuma yana da shekara 40 aka aiko shi wanda wannan shi ya dan bada iskali a kusan sai da malam yayi kokarin yin jam'i bainar riwayatayn tsakanin ruwayoyin guda biyu cewa wanda suka lissafa cewa 60 yayi daidai to ba su lissafa da yan kai ba an fahimta wasu kuma suka ce an yi lissafin wato ya shekara 10 kafin a umarce shi da bayyana kira da haka wasu ba su lissafa da wannan ba sun lissafa shekarunsa na haihuwa suka kuma lissafa shekarunsa na manzanci da kuma shekarunsa na zaman Madina da haka sai ya bada 60 daidai amma dai magana mafi inganci shine shekarun annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya bar duniya shekarunsa 63 قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا حميد ابن مسعدة البصري قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا صبد أسمر اللون إذا مشى يتكفى صلى الله عليه وسلم أبو عيسى الترمذي كتشوى حدثنا حميد ابن مسعدة ابن المبارك البصري أنا مسأل كنيد أبو علي كو أبو العباس ɗaya daga cikin marwaitan hadithi a ƙarni na uku kuma ya yi karatu a wajen manyan malamai na hadithi wato yana daga cikin malaman Imam Muslim ya yi ruwaya a wajen wannan malami Humayd ibn Mas'ada al-Basri haka Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Imam An-Nasa'i duk sun yi ruwaya daga wajensa sannan shi kuma yayi ruwaya daga Yazid ibn Zurayl da Bishr bin al-Mufaddal wayannan shi ma malaman sa ne wanda yayi karatu a hannun su kuma an ce ya rasu hijira tana da 244 wannan ɗaya ne daga cikin malaman Abu Isa Tirmidhi to yake cewa Humayd ibn Mas'adah al-Basri ya karantar da mu ya zantar da mu wannan hadisi qala شيما سيتي حدثنا عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت ابن عبيد الله الثقفي وان شي كما انا مسا الكنيا دا ابو محمد yana cikin kibaru a immatul hadith yana daga cikin manya-manyan malaman hadithi fil basara a garin basara an ce ya yi karatu a wajen Humayd wanda za mu karanta shi a gaba kenan Humayd al-Tawil yana cikin malaman Abdul Wahab al-Thaqafi sannan akwai Ayyub As-Sikhtiyani shi ma yana daga cikin malaman shi ainihin wato Abdul Wahhab At-Thaqafi sannan akwai Yunus ibn Ubayd shi ma yana daga cikin malaman sa wayanda suka yi ruwaya a wajen sa kuma akwai Imam Ahmad bin Hanbal akwai Yahya ibn Ma'in akwai Ishaq bin Rahuya wayannan da almajiran sa ne sun karbi sun yi ruwaya daga wajen sa an ce wannan malami an haife shi ko dai shekara 100 wato hijira na da 108 ko 110 sannan ya rasu yana da shekara wato a shekara hijira tana da 194 wannan duk rawin da muka zo zamu danyi bayanin sa haka sai dai in mun cikaro da shi gaba kuma kaga ba sai mun karanta tarjuma sa ba an sani wannan a takaice kenan Humayd ibn Abi Humayd At-Tawil shi yake kira da Humayd At-Tawil ane masa alkunya da Abu Ubaida shi kuma yayi ruwaya daga Anas dan Malik an ce ya riski sahabbai Humayd At-Tawil yayi ruwaya a wajen Anas dan Malik da Abdullahi dan Abbas da Ibn Umar da Abu Rafi an yi sabani game da sama'arsa zuwa ga Abi Huraira wasu sun ce ya ji daga Abu Huraira wasu sun ce bai samu ruwaya ba daga Abu Huraira shi kuma cikin almajiran da suka yi karatu a hannunsa wanda suka yi ruwaya a wajensa akwai Abdul Wahhab At-Thaqafi shi wancan na bayan kenan akwai kuma Hammad ibn Salama akwai Shu'ba ibn al-Hajjaj akwai Malik ibn Anas wayannan kuma yana cikin kibarut tabi'in yana cikin kibarut tabi'in an ce an haife shi hijira tana da 68 ya kuma rasu shekara ta 142 ko 143 bayan hijira ana Anas bin Malik daga Anas dan Malik wannan shi mun karanta tarjumarsa a hadithin da muka karanta na farko da aka kaga ba sai mun maimaita ba radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Anas dan Malik yace ya kasance rab'atan matsakaicin mai matsakaicin tsawo ne shine rab'a tunda an kore at-tulul ba'in laysa bi-tawilul mumaggab kamar yanda zamu karanta a wata ruwaya ba mai tsawo bane tsayi mai muni ba haka tsayin annabi yake ba rab'atan wato ya kasance ila duli aqrab manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai madaidaicin tsawo ne laysa bi-tawil ba mai tsawo bane irin tsayi wanda yake mai muni wala bil-qasir ba kuma gajere bane sallallahu alaihi wasallam hasanal jismi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai kyawun jiki ne wa kana sha'ruhu gashin annabi sallallahu alaihi wasallam laysa bija'din ba nan nadadde bane gashin annabi sallallahu alaihi wasallam ba cikurkudaddan gashi bane wala sabatin ba yalulu gashi bane ma'ana ba mai gashi yalulu bane mai santsi ba haka gashin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba asmaral lawn sannan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam asmaral lawn wato asmaral lawn shine mai duhun fata amma mai haske to wannan in ka dauki asmaral lawn to wannan kuma ba shi bane ya shahara a sifar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka karanta a ruwaya da ta gabata azharal lawn ne azharal lawn sai dai shi hasken sa mai gauraye ne wato yana da gauraya da jaje-jaje da kuma duhu-duhu da haka ba za ka ce asmaral lawn ka ce asmaral lawn mai duhun fata kuma annabi ba mai duhun fata bane sai dai a ce hasken nasa akwai sirki da duhu-duhu da kuma jaja-jaja wanda wannan haske ne na musamman wanda yana da ban kai kwarai da wato daga sifar kyau na haske ko na fari to ba fari bane fatau ba kuma jaja wur bane a annabi sallallahu alaihi wasallam wato yana da sirki da wato duhu-duhu da kuma jaja-jaja sannan idza masha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zai tafiya ya takaffa yana tafiya ne da ƙarfi kuma da kwarjini sallallahu alaihi wasallam shine ya takaffa da ƙarfi yake tafiya ba tafiya yake irin salolo ba sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ne da ƙarfi wato cikin kwarjini sallallahu alaihi wasallam wannan hadithin akhrajahu al-musannif wato fi jami'ihi shi kansa Abu Isa Tirmidhi ya fitar da wannan hadithin a cikin Jami'u Tirmidhi hadithi na 1754 wa qala hasanun sahihun garibun bisa istilahin Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadithi ne hasanun sahihun garibun to zamu ji ma'anar wannan hadithi qawluhu ad-doktor Abdul Razzaq yace fadin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko fadin Anas dan Malik radiyallahu anhu
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعتن وسيأتي في بعض الروايات كما يند زيزو أو سرواي مربوعا أقول رواية ذلك جانت منزل الله يكسن مربوعا شيني دي ربعتن وهما بمعنى واحد معنى سؤالي ده ربعتن ده مربوعا دم معنى سؤالي والمراد بهما أبند أكيني في ده ربعتن كو مربوعا المتوسط في الكامة منزل الله ممتا كي تنسوني وقد وضحه بقوله شيسا أنس المالك ياي بياني بقوله دفتنس ليس بالطويل البائن ولا بالكثير منزل الله صلى الله عليه وسلم باميس أو بني متك أغايا ولا بالكثير باكوما جيري بني أي وسط بينهما منزل الله يناس أكاتكيا أنغاريكو قوله حسن الجسم أي أن الله سبحانه وتعالى من عليه بجسم معتدل في الخلق متناسك الأعضاء فجسمه صلى الله عليه وسلم حسن وأعضاؤه متناسقة ومر قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكان خلقه وكان خلقه صلى الله عليه وسلم وصورته من أكمل الصور وأتمها وأجمعها للمحاسن الدالة على كماله صلى الله عليه وسلم yace da aka ce hasanal jismi manzo Allah mai kyakkyawan jiki ne abin nufi anna Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala manna alaihi bi jismin Allah yayi masa baiwar wani irin jiki mu'tadilin fil khalqi mai madaidaiciyar halitta komai na annabi yayi daidai wadaida ba za ka ga wani abin yayi kadan wani abin yayi yawa ba kamar yanda zaka kalli sauran mutane zaka ga mutum in ma yayi kyau anan sai kuma ga an tauye shi an dan wato rage shi ta wani bangaren in tsayin ne sai ga an tauye shi da wani abu na tsayin ko gajartar ko an tauye shi da fadi ko an tauye shi da wani abu yayi kadan ko wani abu yayi yawa an gane ko shi yasa ba ai ba za a yi ba irin sallallahu alaihi wasallam jikinsa madaidaici ne shi yasa duk in abin da aka faɗa daidai wa daida yake shi yasa yace mu'tadilin fil khalqi mutanasikil a'dha mai madaidaitan gabobi ne cikin tsari tsararrun gabobi ne da shi kai ka ce auna su aka yi za ka ga babu wata gaba da za a ce wannan tafi wannan wannan bata kai wannan ba mutanasikil a'dha فجسمه صلى الله عليه وسلم جكم مأيكين الله صلى الله عليه وسلم حسن ككاواني وأعضاؤه قبو إن النبي صلى الله عليه وسلم متناسقة مديديتاني ومر قول شيخ الإسلام ابن تيمية مقال الشيخ الإسلام ابن تيمية تاقباتا وكان خلقه إني كتاك حلتر منزم الله صلى الله عليه وسلم تاكسن شي وصورته كمن ننسى من أكمل السوري na daga cikin mafi cikar kamanni wa atammiha wa ajma'iha lil mahasini kuma mafi tattare kyau addallati ala kamalihi dake nuni akan cikar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Hassan bin Thabit ya faɗa zamu yi ta istishhadi da wannan baitin domin yana daidai da irin wannan karatun wa ahsanu min kalam tara qattu aini وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء wannan ya kai matuka wajen sanin waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabban sa ne Hassan bin Thabit radiyallahu anhu yace ni dai ido na bai taba nuna min ban taba ganin ahsanu minka wanda yafi ka kyau wa ajmalu minka wanda yafi ka banƙaye yafi ka kyau lam talidin nisa wa har yanzu mata ba su haife shi ba khuliqta yace kaga dai kai an halice ka mubarra'an min kulli aibin babu wani aibi komai kankanta sa tare da kai kai kubutacce ne daga kowane aibu ka annaka qad khuliqta kama ta sha'u kai ka ce an halice ka ne yanda kake so a halice ka wa qawluhu wa kana wannan magana tana cikin safha ta 15 wanda mun gabatar a baya wa qawluhu wa kana sha'ruhu laysa bija'd wala sabd أي أن شعره صلى الله عليه وسلم وسط كما يندأك تقول كومي ناس مديدي تيني تو غاشن سما مديدي تيني غاشن سبا نتلي بني شكر كتلي ميشيكي واشكين جونا ba kuma mai santsi bane mai yalolo ai anna sha'arahu wasab gashin sama matsakaici ne wa qad marrat hadhihi aljumla wannan jumla ta gabata fil hadith alladhi qabla a hadithin da yazo gabanin wannan wa qawluhu fadin sa da yace asmaral laun mai duhun fata ne wa qad marra fi hadith anas as-sabiq ya gabata a hadithin anas annahu sallallahu alaihi wasallam la bil abyad al amhaq wala bil adam a ruwayar da muka karanta satin da ya wuce an gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba fari bane fatau irin mai tsanani din nan wala bil adam kuma shi ba mai duhu bane wal adam asmar al asmar al adam shine al asmaru din shine mai duhu wa huna amma kuma gashi a wannan ruwayar wasafahu bi annahu asmara al lawn ya sufanta annabi da cewa asmaral launi ne mai duhun fata walahada yara ba'd ahli alilmi da wannan ne wasu cikin malamai mabuta ilimi suke ganin adama thubuti hadhihi lafza suka ce gaskiya wannan lafazin bai tabbata ba wannan lafazin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asmaral launi ne wannan lafazi ne wanda yake bai tabbata ba faqat tafarrada biha humayd domin humayd at-tawil shi kadai ne yayi tafarrudi da wannan ziyada din an Anas cikin waɗanda suka yi ruwaya game da sufofin annabi zuwa ga Anas shi kadai sauran marwaitan sun khalafa masa wa khalafahu ghayruhu min ar-ruwat sauran marwaita ko wani cikin marwaita ya saba masa faqalu sauran ruwat sai suka ce azhara al-laun badala asmara al-laun a madadin asmara al-laun sai suka ce azhara al-laun an fahimta ko kaga duk da Humayd at-Tawil thiqa ne amma ya saba wa at-thiqat ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu thiqat shaz ma rawahu thiqa mukhalifun lima rawahu al-awthaq shaz a ka'idar malamai koda amintacce ne ya saba wa amintattu ko ya saba wa wanda ya fi shi aminci to wannan inda ya saba din wannan magana za a dauke ta shaz bace su kuma sauran marwaitan magana su ta zama mahfuza na fata an gane to da haka wannan lafazin na asmaral laun wai a ce annabi mai duhun fata ne wannan lafazin Humayd at-Tawil shi kadai cikin dandazan marwaitan shi kadai ya kadaita da wannan lafazin na asmaral laun da haka ana ganin kuskure ne maimakon azharal laun yace asmaral laun mafhum wa min ahli al-ilmi man hamala zalika a cikin malamai mabuta ilimi kuma akwai wanda suka dauki wannan lafazin na asmaral laun ala anna al murada bis sumra suka ce abinda ake nufi da as-sumra anan al humratul khafifa wato jajajaje mai sauki allati ushriba biha bayaduhu sallallahu alaihi wasallam wanda aka gauraya aka sirka hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da aka asmaral laun ana nufin ja amma jan dan mai sauki sauki ba ja gau ba ba ja fatau ba shine akai sirki da hasken annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka babu cin karo tsakanin ruwayoyin wanda suka ce azharal laun suna bayani ne game da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam mai gauraye da ainihin wato ja shi ma asmaral laun suka ce ja ne amma ba mai haske da yawa ba sassaukan ja sai aka gauraya shi da hasken annabi sallallahu alaihi wasallam faqalu azah sai yake cewa fakana bayadan sai zama hasken annabi ya kasance haske ne mushraban da aka gauraya shi bi shay'in min al-humra da jajajaja da aka wani cikin marwaita ko wani cikin malamai yana ganin ba sai an ce wannan ziyada din ba za a karbe ta ba kalmar as-sumra tana daukan ma'anar al-humratul khafifa to in al-humratul khafifa shine as-sumra to ai babu laifi za a iya daukan asmaral laun din ana nufin hasken annabi sallallahu alaihi wasallam an gauraya shi da dan jajajaje haka wa qawluhu idha masha yatakaffa sai kuma maganar tafiya irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam idha masha manzo Allah idan zai yi tafiya yatakaffa ai annahu idha masha sallallahu alaihi wasallam ka annahu yanzilu min munhadirin manzo Allah yana tafiya zaka kamar yana saukowa daga wani guri mai gangara kamar yana saukowa daga wani guri mai gangara kaga in mutun yana saukowa daga wani guri mai gangara zaka kama ana ƙara masa sauri ko ana ƙara dan turo shi haka haka tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take wasayati ba da dadewa ba bayani zai zo fi wasu fi aliyyin radiyallahu anhu lahu game da sufantawar da sayyidina ali radiyallahu anhu yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu cewa shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam idza masha takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhattu min sababin sayyidina ali yace manzon Allah ya kasance idan yana tafiya to yana tafiya ne da karfi kaman ana wato kaman yana gangarowa yanhattu min sababin kamar yana gangarowa daga gode wato daga gangara fa hadhihi sifatu mishyatihi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sifar tafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka koma cikin wato hadisi na biyar wannan da yace unzurha ya kawo ma biyar yana nufin ka koma hadisi na biyar wanda zamu karanta na sayyidina Ali wa alaikum assalam to ai ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo wajen bayanin da ya dangance shi gaskiya kalmomin ma sai an duba sai an tace wace kalma ce ta dace da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk da kore masa ake yi din yace wai ba za a iya cewa shi ba dogo bane kaman me zunguru zololo to tunda korewa ne kaga zai zama babu abin nan ma'ana dai an fahimci cewa ai akwai wanda za ka ganshi yanzu akwai wani mutum da aka dinga nuna aikin haji kowa za ka ganshi kamar daidai korinsa duk tsayin kan kaje ka tsaya kusa da shi sai ganka kawai daidai korinka sai ganin shi ya mallam wajen mita nawa ya wuce sa'a an fahimta to kaga wannan irin ba tsayin ba haka tsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba ma'ana dai abin da yasa abin da ake korewa duk tsayin da zai zamanto kaga yayi muni ba irin tsayin annabi bane sallallahu alaihi wasallam qala hadathana muhammad ibn bashar yani al abdi qala hadathana muhammad ibn ja'far qala hadathana shu'bah an abi ishaq qala sami'tu al bara ibn azib radiyallahu anhu yaqul kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'a ba'ida ma bayna al mankibayn azim al jummah إلى شحمة أذني عليه خلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم محمد ابن بشار أنا مسأل كنيا دا أبو بكر عثمان ابن داود ابن كيسان البصري محمد ابن بشار ibn Uthman ibn Daud ibn Kaysan al-Basri anai masa laqabi da Bundar Muhammad bin Bashar yani ana kiransa Bundar suka ce saboda yanda yake wato hafizi ne na hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yawan hadisansa da hadisan da ya tattara shi yasa ake kiransa Bundar yana daga cikin huffazul hadith a karni na uku alhijri malamansa suna da yawa amma ga wasu akwai Abdurrahman ibn al-Mahdi akwai Abdul Wahhab al-Thaqafi wanda mun karanta shi a hadithin da ya gabata akwai Waqi' ibn al-Jarrah akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan akwai Sufyan ibn Uyayna wayannan dukkanin su malaman Muhammad ibn Bashar cikin dalibansa akwai Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari Imam al-Bukhari shi kuma dalibansa ne Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Muslim da Imam An-Nasa'i wayannan dukkanin su suna daga cikin wayanda suka yi riwaya daga wajensa amma ahammu ruwatil hadith fi tabaqati shuyukhi wato an ce shi yafi kowa ruwayar hadisi a tabaka ta malamansa a tabaka wato wayanda suka fi kowa ruwaitar hadisinsa a tabakar shiyukh akwai Bukhari da Muslim an ce Imam al-Bukhari shi kadai ya ruwaita hadisin Muhammad ibn Bashar kusan guda 200 an gane ko Muhammad ibn Bashar an haife shi shekara ta 167 bayan hijira ya rasu shekara ta 252. To Muhammad ibn Bashar yani al-Abdi shine ya zantar da Imam Abu Isa Tirmidhi wannan hadisi, shi kuma yaji hadisin yake cewa haddathana Muhammad ibn Ja'far, Muhammad ibn Ja'far ibn Abi Kathir al-Huzali al-Basri, wanda ake kira da Gundar, ana kiransa da Gundar, shi ma yana daga cikin kibarul ruwatil hadith, yana cikin manya-manyan masu ruwayar ainihin wato hadisi. Malaman sa akwai Sa'id ibn Abi Aruba, an gane ko Sa'id ibn Abi Aruba an ce yana cikin malaman ainihin wato shi Muhammad ibn Ja'far al-Huzali al-Basri. Akwai Malik ibn Migwal, Malik ibn Migwal shi kuma cikin daliban sa akwai Imam al-Bukhari da Imam Muslim, akwai Muhammad ibn Bashar, akwai Muhammad ibn al-Muthanna. An haife shi shekara hijira na da 193, ya kuma rasu a an haife shi shekara ta 125, ya rasu shekara ta 193. Qala shi kuma sai ya ce haddathana Shu'ba, Shu'ba ibn al-Hajjaj kenan, ibn al-Ward al-Ataki al-Wasiti thumma al-Basri, ana masa laqabi da Amirul Mu'minin fil Hadith. Shu'ba ana masa laqabi da Amirul Mu'minin fil Hadith. Adadi masu tarin yawa daga cikin tabi'ai wato yayi ruwaya a wajen su, daga cikin su akwai Qatada ibn Da'ama as-Sadusi, akwai Al-Hakam ibn Utayba, akwai Mansur ibn al-Mu'tamir, akwai Al-Imam al-A'mash, akwai Abu Ishaq as-Sabi'i, hadda Hasan al-Basri. Cikin daliban sa kuma akwai Yahya ibn Sa'id al-Qattan, akwai Abdurrahman ibn Mahdi, akwai shi Gundar Muhammad ibn Ja'far, akwai Waki'. An ce wa ishtihara bi riwayati hadithi Shu'ba, an ce cikin almajiran Shu'ba wato shine wanda yafi shahara wajen ruwayar hadithansa. An Abi Ishaq, daga Abi Ishaq As-Sabi'i kenan, Amr ibn Abdullah ibn Ubaidillah As-Sabi'i al-Hamdani al-Kufi, yana cikin kibaru tabi'in, yayi ruwaya daga Abdullahi dan Mas'ud, amma a ce ruwayar sa zuwa ga Abdullahi dan Mas'ud mursala ce, an gane ko, ya kuma yi ruwaya daga wajen sahabi Al-Bara ibn Azib da kuma Zaid ibn Arqam, wayannan da An-Nu'man ibn Bashir, kaga kenan shi ya riski sahabbai, yayi ruwaya a wajen sahabbai. Cikin wanda suka yi ruwaya a wajen sa akwai Shu'ba, akwai Sufyan ath-Thauri, akwai Ibn Uyayna, akwai sai dai an ce ya samu ikhtilabi a ƙarshen rayuwarsa. Abu Ishaq as-Sabi'i mutumin kirki ne, fika ne, amma ya samu ikhtilabi a ƙarshen rayuwarsa. Na fata an gane. An haife shi shekara ta 33, ya rasu shekara ta 127 bayan hijira. Qala yace sami'tu al-Bara ibn Azib, yace naji Bara'u dan Azib ibn al-Harith al-Ansari al-Ausi, wanda wannan sahabin ya musulunta yana karami, an ce tun yana yaro ya musulunta, al-Bara ibn Azib, an ce ya rasu kodin shekara ta 71 ko 72 ko 74 radiyallahu anhu, yaqul yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance rajulan marbu'a, manzon Allah mutun ne mai madaidaicin tsawo, shine raba'a, wato raba'atan a wata ruwaya, anan kuma kaga yace marbu'an, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kusa zuwa ga tsayi, tsayin sa kuma kyakkyawan tsayi ne ba mai yawa ba, ba'ida ma bainal mankibain, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai fadin kafadu ne sallallahu alaihi wasallam, alaihi aljumma, yana da gashi da yawa, gashi mai yawa, yana da yawan gashi, ila shahamatu udhunayhi, an ce gashin sa ya kai har zuwa wajen laushin kunne, gurin nan mai laushi nan, to gashin sa ya zo hannun gurin, alaihi hullatun, an gane ko, yana sanye da hullatun hamra, asin da asin ja, ma ra'aitu shay'an qattu, yace ni tun da nake ban taba ganin wani abu ba ahsana minhu da yafi manzon Allah kyau ba sallallahu alaihi wasallam yanayin kamannin sa na halitta kuma sai yayi wata shiga mai ratsin ja hulla asin da asin masu ratsin ja wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi hadisi na 3551 Imam Muslim hadisi na 2337 to ga ma'anar wannan hadisin al-doktor zai mana qauluhu sallallahu qauluhu radiyallahu anhu Anas dan Malik radiyallahu anhu da yace rajulan marbu'an huwa nadhiru qauli Anas wannan yayi daidai da irin maganar Anas radiyallahu anhu fil hadith al-mutaqaddim hadithin da ya gabata kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rab'atan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rab'atan war rab'atu wal marbu'u huwa mutawassitul qama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai madaidaicin tsawo ne falaysa bi tawilil ba'in wala bil qasir shi ba mai tsawo bane can da yawa ba kuma gajere bane wa innama huwa wasatun yana tsaka tsakiya wa hadha kulluhu ala wajhi taqrib wannan duk ta fuskar kusanto maka da yanda tsayin manzon Allah yake tunda baka ganshi ba yanzu ana kaddara maka ka dinga ji a ranka a kusanto ma shi tunda bai zo ba baka zo ba a zamanin sa sallallahu alaihi wasallam amma ga wasu bayanai da za su ƙara fito maka da sufar masoyin naka sallallahu alaihi wasallam ina fata gane ta yanda ko cikin mafarki ka ganshi ka san shi ka gani ya ce shedan baya yin kama da shi muna sake maimaita yanzu cikin abinda Allah zai mana arziki na mu ƙara ganin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin mu bayyana a farfajiyar alkiyama shine a mafarki abinda ya rage na mubashirat shine mafarki juz'un min nawa na annabta ar-ru'ya sadika mafarki yana daga cikin kashe-kashe na annabta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a tarihi an ce kafin manzantar da shi ai ya dinga yin mafarki in yayi mafarki sai abinda ya gani ya tabbata kamar cetowar al-kujir ina fata gane to haka kai ma in ka ganshi ga sufofinsa dan kada ka ga wani ba shi ba ka karbi wani sako kuma ka zo ka rudi kanka ka kuma yi kokarin rudar jama'a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ana so a kusanto ma da shi ta fuskar tsayuwarsa sallallahu alaihi wasallam matsakaicin tsawo ne da shi sallallahu alaihi wasallam qauluhu ba'ida ma bayna al-mankibayn ba'ida turwa mukabbara wa musaggara arwayto ba'ida dinnan da tasgiri an kuma ruwaito ta da takbiri in kace ba'ida yayi akwai kuma ruwayar bu'aida ma bainal mankibayn in kace bu'aida tasgiri ne na ba'id an gane ko bu'aida ma bainal mankibayn ko ba'ida ma bainal mankibayn shine abinda malaiki nufi da turwa mukabbara wa musaggara ita ba'id din an ruwaito ta da tasgiri kace bu'aida an kuma ruwaito ta da takbiri shine ba'id wal mankib kalmar mankib huwa majma'ul adud wal katif shine mahadar dantse da kafada an gane ko nan ake nufi da mankib mahadar al adud dantse wal katif da kafada inda suka zo suka hada nan ake kira da mankib fa qauluhu ma bainal mankibaini ay al ayman wal aysar da yace tsakanin kafadu guda biyu yana nufin ta dama da ta hagu wal muradu abinda ake so ka fahimta a wannan annahu sallallahu alaihi wasallam kana arida ala adh-dhahri manzo Allah ya kasance mai fadin saman baya ne ta can saman sa yayi fadi sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu azim al-jumma ila shahmati udhnay الشعر بحسب طوله له ثلاث صفات شي غاشي دنگane da tsayin gashi yana da sufofi guda uku aljumma alwafara allimma larabawa yalwar harshen larabci ya kai yanda gashi tsawo yana ƙara tsawo yana canza suna yana ƙara tsawo yana canza suna yana ƙara gajarta kuma ana sake masa suna kaga kenan akwai aljumma akwai alwafara, akwai allimma. Ya danganta da irin tsayin gashin. Wallimma bikasirin lam wa kulluha tati, dukkanin waɗannan sufofin na gashi za su zo fi wasfi sha'rin Nabi sallallahu alaihi wasallam, cikin sufanta gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala ahlul lugha, masana larabci, ala khilafin fi dhalika, didda akwai sabani da suka samu akan wannan fassara, sun ce alwafaratu, gashin da ake kira da alwafara, ma nazala ila shahmatil udhun, shine gashin da yayi yawa ya sauka har zuwa wajen laushin kunnan nan. Wa shahmatul udhun huwa aljuz'ul layyin, shahmatul udhun shine kuma yankin nan mai laushi, almutadalli, wanda yayi ƙasa, min aludhun, na kunne, alladhi yudha'u fihi alqurdu, wanda anan ake sanya dan kunne, bin nisbati lil mar'a, dangane da mace, inda mace take sa dan kunne, nan shine shahmatul udhun. Ka duba yadda ake sake fayyace maka haru, wato saboda yawanci tarihi, musamman zaka dinga jin wasu kamus din, wato sai kai amfani da kamus, larabcin zaka dinga jin kalmomi masu nauyi ne, to shi yasa wannan zai taimaka maka wajen a dauki kalmar ita ma ai maka fashin bakin ta, ka san ma'anarta. Wannan shi ake kira da me? Na'am, alwafara. Alwafara shine gashin da yazo har wajen shahmatul udhun. Ko to wallimma ma jawada shahmatul udhni, gashin da yawan sa ya gota wajen laushin kunnan nan, ya wuce shi. Sawa'un wasala ila almankibain aw la, sawa'un ya kai kafadu, yana taba kafada ko bai kai ba. In dai ya zarta shahmatul udhn, to ya tashi daga wafara ya koma limma. Wal jumma fa, gashin da ya kai jumma shine ma darabal mankibain, ya wuce shahmatul udhn, ya wuce nan gurin, ya kai yana taba kafadu, to wannan shi ake kira da aljumma. Fa qawluhu azimul jumma ila shahmatu udhnayhi, almuradu bil jumma huna ash-sha'ru, abinda yake nufi da aljumma anan yana nufin ash-sha'ru, gashi. Ai azimul sha'ri, yana da yawan gashi, ila shahmatil udhni, gashin sa ya kai har zuwa wajen laushin kunne. Wa illa in ba haka ba, fa inna sha'ra alladhi yanzilu ila shahmatil udhn, ai gashin da yake sauka har zuwa wajen laushin kunne, yuqalu lahu alwafara, shi ake kira da alwafara. To amma da yace azimul jumma, yana nufin azimul sha'r. Ko kun fahimta? Qawluhu alayhi ghullatun hamra, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da asinda asinja. Alghulla la tudlaqu ala al-libasi illa idha kana mukawwanan min qita'atayn mithl al-idhar war-rida, ba a ce wa tufafi hulla sai in an yi tufafin min qita'atayn, daga yanki biyu, riga da wando iri daya, ko riga kila da yar ciki da malin iri daya, hulla kenan, ko kuma ar-rida da al-izar, ma'ana asanya al-izar, zanin daurawa, war-rida da mayafi irin na kasan shine a saman, wannan shi ma ana kiransa hulla. Wa qila fi sababi tasmiyatihi bidhalik, anna ahadahuma halla ala al-akhar, wasu sun ce abinda yasa ake kiran irin wannan shigar da hulla, saboda ai ɗaya daga cikin mayafan yana sauka akan ɗaya. An gane ko? In ka daura na daurawan, to ai shi na yafawar yana zuwa kuma ya sauka ya rufe na daurawar, wannan shi yasa ake kiran sa hulla. Wa qad jaa anhu alayhi salatu wassalam annahu al-lubsil mayasil al-hum, to kuma gashi an samu hadithi ya zo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, na an hana sanya almayasiril humr, shimfidar sirdin doki ja, shimfidar sirdin doki ja, manzo Allah ya hana sanya
shimfidar sirdin dokin ta zama ja. Fa'an al-Bara ibn Azib, akwai hadisi daga al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu kale yace nahana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil mayasir al-humr, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu sanya shimfidar sirdin doki ja. Imam al-Bukhari kuma ya ruwaito hadithin hadithi na 2538 da 38. Imam Muslim hadithi na 2066. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shimfidar sirdin doki ta zama wace iri ja. Wa kad kala ba'd ahli al-ilmi, to ga kuma an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya hulla hamra ja. Wasu cikin malamai ma'abota ilimi sun faɗi yanda ya kamata a mu'amalanci waɗannan ruwayoyi guda biyu. Fi tawfiqi baina lubsihi sallallahu alaihi wasallam lil hullati al-hamra wa baina an-nahyi 'anil mayasir al-humr, ya za a hada tsakanin ruwayoyin nan guda biyu, tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya asin da asin jajaye da kuma ya hana sirshin fudar sirdin doki ja. Wasu malamai suka ce bi annan nahaya, shi hanin da annabi yayi innama huwa anil ahmar al khalis, jaja wurba sirki shi annabi ya hana sanyawa, ma'ana ya hana sanya jajayen kaya ba wani ratsi ba wani sirki ja fatau, to su aka ce annabi ya hana. Amma idza lam yakun ahmara khalisan, amma ya zama ba jaja jurba ne tufafin, bal khalatahu launun akhar, an danyi masa mix, an gauraya shi da wani launin daban, mithlul bayad, kaman an gauraya shi da farin launi, aw sawad ko bakin launi, aw nahwi zalika ko makamancin haka, fa hadha la yunha anhu, suka ce wannan ba a hana sanyawa ba, ko kai ki sanya jan tufafi kana iya sanyawa, an ya zaman to tufafin an masa ratsin ja, ratsin fari ko ratsin baki ko wani kalar daban wanda ba jan bane zuriya. An bayyanta ko? Fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa hullatan hamra, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya hulla asin da asin hamra jajaye. Wasu malaman kuma suka ce babu buƙatar wannan tawilin, ya halatta sanya jan tufafi, domin an ce annabi sallallahu alaihi wasallam an ganshi alaihi hullatun hamra, tunda an ganshi da hulla hamra. Amma ibnu al-qayyim yayi dogon bayani shi ma a cikin zadul ma'ad bi hadin khairul ibad, shi ma dai kusan irin wannan natijar ya fitar da ita, cewa ya zamanto an samu sirki da jan, an ga an ratsa masa wata kalar daban, ba ja din shi kadai ba, domin aka ce ja din shi kadai, to kuma ya za kai da naha al-lubsil mayasir al-ahmar. Wa qawluhu ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu lam yaqul rahimahu radiyallahu an ma ra'aytu insanan. Anas dan Malik bai ce ban taba ganin wani mutum ba, ba fa wannan lafazin yayi amfani da shi baka kula, bal qala cewa ma ra'aytu shay'an, ba ce ban taba ganin wani mutum da ya kai manzon Allah kyau ba, haka yace ba, ce bai taba ganin wani abu ba ko me shi da ya kai manzon Allah kyau bai taba gani ba. Liya umma jami'al ashiya, yayi amfani da shay'an, ba ma ra'aytu insanan, ba ma ra'aytu shay'an, yayi amfani da wannan ne dan ya game komai da komai, ka tunano ka lissafa duk wani abu da ka taba gani mai kyau ya burge ka ya baka sha'awa da baka taba ganin wani abu mai kyau irin sa ba, in aka kwatanta shi da kyan annabi shi ba kyau bane. Allati ra'aha bima fi dhalika al-qamaru wash-shamsu, didda haka wato a ciki fa hadda rana hadda wata, ka duba haske da rana take da shi, ka duba hasken wata bai kai hasken manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Wa ghayruhuma da wanin su min al-ashiya'il jamila, na abubuwa da ake wato ake ganin masu kyau ne. Wa qawluhu fadan saqattu, yana nufin da'iman wa bistimrar fi jami'il ashiya allati ra'aytuha wa shahadtuha, yana nufin wato da'iman wa bistimrar, bai gani ba kuma a baya kuma baya tsammanin zai gani a nan gaba. An gane ko? Ma'ana bai gani kaptu din nan da yace yana nufin da'iman, daga nan har a koma a nada kasa ba za a samu ba.
fi jamil ashiya kuma cikin komai ba iya dan adam ba kadai allati ra'aytuha yace cikin abinda na gani wa shahadtuha na gani da idanuna wa hadha fihi kamalu khilqatihi a cikin wannan bayanin na Anas dan Malik akwai bayani na cikar halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa jamalu suratihi da kyawun kamanninsa wa baha'u dal'atihi da kuma kyawun fuskarsa kallon fuskarsa da kwarjinin fuskarsa wa ma habahu Allah da abinda Allah ta'ala ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bihi min al-husni na kyau wal jamal fa hadha al-bara'u radiyallahu anhu ga bara'u dan azib radiyallahu anhu yaqulu yana cha ma ra'aytu shay'an qattu ahsana minhu riwayar al-bara' ibn azib kenan ba ta Anas din ba yace ban taba ganin wani abu ba da ya kai manzon Allah kyau sallallahu alaihi wasallam wa sayati fi kalami ali radiyallahu anhu yace karka damu dan uwa mai sauraron karatu sayyidina ali shi ma nan da dan lokaci kadan zai bayyana shi ma zai kawo mana wasu sufofin irin na halitta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da man shi da ya tashi ma cewa ya lam ara qablahu wala ara ba'dahu mithluhu ya rufa kofa gaba daya sayyidina ali yace lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu ban wato ban taba ganin irin annabi sallallahu alaihi wasallam ba qablahu wala ba'dahu inji sayyidina ali shi ma da ya kawo yana cewa annabi mai sifa kaza ne sifarsa kaza ne da ya tashi kawai sai ya ce kai ni fa lam ara qablahu wala ba'dahu mithluhu zamu karanta wannan ahadisi na biyar fa atahu Allahu husnan Allah ya ba manzon Allah kyau sallallahu alaihi wasallam wa jamalan da qai wa baha'an da kwarjini faqa ma yura min al ashiya'il jamila ya kire dukkan wani abu da ake gani mai kyau cikin wasu abubuwa sallallahu alaihi wasallam sai mu tashi hadisi na hudu abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tukun harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin.